Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Yawa.
Gotta be. Bye, sir, yeah.
Thank you, Badu. Suvalai. MGM Nation. MGM to the world. Wipe a bunker.
Wipe a bunker.
No, I got data.
No, I got data.
Kulung kana for me, Papa. No, I got data.
No, I got data.
In a motanka.
In a motanka.
No, I got data.
No, I got data.
Kulung kana for me, Papa. No, I got data.
No, I got data.
Koko on a puya.
Koko on a puya.
Uncle Limbuzuru.
Uncle Limbuzuru.
Koko on a lady.
Koko on a lady.
Uncle Limbuzuru.
Uncle Limbuzuru.
Koko on a puya.
Koko on a puya.
Uncle Limbuzuru. Papa lana lede,
koko lede,
angali mbuzuru,
angali mbuzuru.
Waiba banka, shenge wawa o gansu alede. Bayo mufara ba mu mundade, ka azaba za mu ke ba to muce. Mune a da sun gani su muce, yanzu kafin mu sake an sai. Da mun shigo baba to kuware, ana batun zaki wake batun kare. Azrailu ka shiga uku, kana gani na kawai ka san ka mutu. Ni ne ubanku, uban babanku, na sha kalaman baba har ma na bugu. Waye babanka sai mun ci uban sa mu like mai baki babu surutu. Ni ne zakana duba mu yi doro, mata na tabin mu kamar Mbuzuru. Waye babanka,
waye babanka.
Na waka tara,
na waka tara.
Kullun kana for me, Papa. Na waka tara,
na waka tara.
Ina motanka,
ina motanka.
Na waka tara,
na waka tara.
Kullun kana for me, Papa. Na waka tara,
na waka tara.
Koko on a puya,
koko on a puya.
Uncle Mbuzuru,
Uncle Mbuzuru.
Koko on a lady,
koko on a lady.
Uncle Mbuzuru,
Uncle Mbuzuru.
Koko on a puya,
koko on a puya.
Uncle Mbuzuru.
Wabe shangote, empty pocket kana rolling for booty. Why not spending dollar? Masaka wa yama bola. Babe dinka wanita fola. Go in back a beat a cola. Yo, not saying you a local. Okay, no vex to my focus. Muna timba lang kula sleepers. Better keep quiet, go on sleep fast. Okay, why baba ka atiku? Kariani, why seki a garunku? Baka sani ba, ay ba tibi a gidunku. Why senka, why ma eke sanji ba tunku? Endgame, mutimi na tapa yeshi. Lada bi mbashi shada ang hada.
Why babanka?
Why babanka?
No gatara,
no gatara.
Kulun kana for me, Papa. No gatara,
no gatara.
Ina motanka,
ina motanka.
No gatara,
no gatara.
Kulun kana for me, Papa. No gatara,
no gatara.
Koko on a puya,
koko on a puya.
Uncle Mbuzuru,
Uncle Mbuzuru.
Koko on a lady,
koko on a lady.
Uncle Mbuzuru,
Uncle Mbuzuru.
Koko on.